Shugaba na koyaya, وسلم.
Mix by Muni Freakot.